minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai albarka, ranar Juma'a a yau 28 ga watan Shawwal hijira 1436, wanda ya zo daidai da 14 ga watan 8 miladiya 2015. Cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka Hukubatun minat tarikh, wanda wannan shine darasi na 24 a cikin wannan littafi, kuma wannan shine darasi na farko bayan hutun azumi da aka yi, wanda muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi abinda muka gabatar na ibada ya yafe mana abubuwan da muka aikata na kurakurai. Karatunmu na ƙarshe mun tsaya kan yadda aka zafi sayyidina Uthman, Allah ya ƙara masa yarda ya zama khalifa. Mun ji yadda sayyidina Umar ya nada kwamiti na mutane 6 waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya yana mai yarda da su, wanda dukkanin su yarda duniya a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam. A cikin su yace a zafi khalifa. Mun ji yadda Abdurrahman ibn Auf ya zaɓi sayyidina Uthman ya zama khalifa bayan shawara da tattaunawa tsakanin su. A yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi akan al-mabahasu tsani Uthman ibn Affan radiyallahu anhu fi sutur. Wannan mabahasi na biyu malam zai mana magana akan waye Uthman ibn Affan, amma zai mana magana akan Uthman ibn Affan fi suturin, cikin yan wasu layuka. Asatar shine layi, sutur jam'i ne. Da haka zai mana magana kan sayyidina Uthman cikin yan wasu layuka kaɗan, ba buɗawa zai yi bayani dogo ba ko daki-daki. Ismuhu wa nasabuhu, sunan shi da kuma nasabar shi. An ce nasaba shi ne dangane, cewa wane ɗan wane ɗan wane, shi ake kira nasaba. Huwa Uthman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayya ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. عثمان ابن عفان شيني عثمان دان عفان دان ابي العاص، ابي العاص دان اميه، اميه كما دان عبد شمس، عبد شمس كما دان عبد مناف. Wanda idan ka biyo danganan annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka ga cikin kakannin manzon Allah akwai Abdumunaf. To kaga sayyidina Uthman annabi sallallahu alaihi wa sallama suna haduwa ta wajen kakanni. Shine malai yace fa huwa yaltaqi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi Abdumunaf. Yana haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta wajen kakansu Abdumunaf. Kamar yadda idan ba manta ne ba a cikin danganin sayyidina Abu Bakar na hadewa da manzon Allah wajen kakanni, to haka sayyidina Uthman hadewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen kakanni. Ummuhu, mahaifiyar sayyidina Uthman ita ce Arwa bintu Quraiz ibn Rabi'a, sunanta Arwa ya Quraiz ibn Rabi'a. Kuma yadda nake iya tunawa ta musulunta, wajaddatuhu kakarsa ita ce Ummu Hakim, wannan kakarsa ta wajen uwa kenan wadda ta haifi mahaifiyarsa, sunanta Ummu Hakim bintu Abdul Muttalib ammatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunanta Ummu Hakim yar Abdul Muttalib, gwangwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin Ummu Hakim da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ba baban su daya, balma suna cewa tagwaye ne. Ma'ana da Ummu Hakim da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam tagwaye ne, amma na magana ba ta da ƙarfi, magana mai inganci ne, baban su daya, gidan su daya. Kun ga ta nan ma sayyidina Uthman kenan yana da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam, kakarsa wadda ta haifi mahaifiyarsa gwagwan annabi sai sallallahu alaihi wasallam, yar baban annabi sai sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da ya shafi danganin shi. To anan a sabon bugu malam yayi magana sifa sayyidina Uthman ta halitta, amma a wanda yake gurin ku babu. Yace kana Uthmanu